Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com.
Yeah, check this out. In case I go by the name Sparkle, and I'm here with my homie, so I'm being on man. Peace.
Hear that?
Yo, gani de mumona labari, gamin de watamata de make it into a soup. Tai fama din ta gada ta ya karantu za ta nema don ta bashi koda ta hanyar bashi da tunanin wata ran shi zai share hawayenta babu da na sani zannuwan ta ta kai kasuwa a kwana a tashi damuwoyin ta sai karuwa ga kudin haya ga kuma kudin abinci dan uwanta sun ware babu mai taimako abokanta sun ware babu mai tallafi dare da rana tana ta addu'a da azumi da fatan ubangiji zai share hawayenta a kwana a tashi danta ya gamo karatu dan addu'oyin ta har ya kai gindin samun aiki garin ya zo ya ganta a hanya ya samu hatsari ubangiji ya dauki ransa to yanzu ya ta so who is to be blamed the churches or the masses or the damn community we living in brother who is to be blamed the churches or the masses or the woman that loses everything tell me who is to be blamed the churches or the masses or the damn community we living in brother who is to be blamed the churches or the masses or the woman that loses everything
Lord, don't be so far away.
Cause of my own, I know I can make it.
Lord, don't be so far away.
Cause of my own, I know I can make it. Hakanan tayi ta rayuwa, fadi tashi, kullum yomi cikin damuwa. Hakurin ta har ya gaza tana gani ubangiji bai ansa addu'anta yanzu kudin biyan hayar mai yafi karfinta ta tsufa babu karfin neman abincin bakinta dangi na nesa da kusa duk sun guje ta kullun kukanta a haka za ta kara rayuwanta ko da mafarkinta ba haka ba kaddara ne haka da zaba handkerchief din ta share hawayenta ta cancanci a bata duk wani number yabo in har da rai dole wata rana da rabo ta yi fama da rayuwa amma shi ne ba give up duk da tana kwanciya ta tashi babu kokobo in ubangiji ya baka dan uwa kai ma ka bayar kyauta baya kadan mai bayarwa tabbas zai samu
so who is to be blamed the churches or the masses or the damn community we living in brother who is to be blamed the churches or the masses or the woman that loses everything tell me who is to be blamed the churches or the masses or the damn community we living in brother who is to be blamed the churches or the masses or the woman that loses everything lord don't be so far away
cause of my own I know I can make it
lord don't be so far away
cause of my own I know I can make it
gashi yanzu babu aiki babu da babu abinci cikin daki gaskiya tsohon wannan ta ga fama rayuwa ya juya sai ka ce boko a bama kullum yomi tana kuka ubangiji ka ansa koda da miyan kuka ta rasa mai taimako ta ci gaba da addu'a dan akwai a maimako sai ku saurara to ga dan wani zancan sun zarge ta wai ita mai ya ce destiny yaran ta ma a ita ne ta sace la'anan iyaye ne yau yake tafinta amma sun manta kaddara nake bidanta koyaushe tana ce Allah ya dauki ranta dan wannan duniyar namu ya ishe ta dan uwa in Allah ya baka sai ka taimaka da sunan ubangiji a yau ya samu daukaka
so who is to be blamed the churches or the masses or the damn community we living in brother who is to be blamed the churches or the masses or the whole man that loses everything tell me who is to be blamed the churches or the masses or the damn community we living in brother who is to be blamed the churches or the masses or the whole man that loses everything Lord, don't be so far away.
Cause of my own, I know I can make it.
Lord, don't be so far away.
Cause of my own, I know I can make it.
MyDopeJam.com.
Rid of life, I need you, Lord. See, I cannot do without you, Lord. Lord, I need you.